sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya, sannan da fatan ana ci gaba da shagulgulan bikin sallah lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Asabar 22 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labaran.
To Aisha, an ji ƙarar harbe-harbe a daren jiya Juma'a a babban birnin Sudan. Duk da sabanta ayyana sanarwar tsagaita wuta da sojojin Sudan da dakarun ƙasar na RSF suka yi. A gefe guda kuma rundunar sojan Sudan ta faɗi cewa tana ƙoƙarin ganin an kwashe jami'an diplomasiya na Amurka da Birtaniya da China da kuma Faransa daga ƙasar ta jiragen saman soja. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa Rasha na gwagwarmayar ci gaba da bada hujjar dalilin mamayar Ukraine.
To kanin labaran kenan. A taskar rahotanni kuma za a yi cewa hankalin wasu shugabannin al'umma ya koma kan kokarin sake hada kan 'yan Najeriya a daidai sa'ar da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasa da sauran shugabannin al'umma a fadin Najeriya.
Mun fito sabon wani launi na shugabancin wannan kasa, za mu shiga kuma wani sabo. To muna fata Allah subhanahu wata'ala ya yi mana canji na alhairi.
Sannan mecece mafita game da matsalolin sauyin yanayi da ya jefa al'ummomin wato kasashe cikin wasu yanayi da ba sabon ba?
Kulani sun ta gayyara, kaga ina kawowa da gingimu dace fada shi tsakanin da manoma, gwamnatoci daga tarayya, a yi kokarin neman wurin kiwon Fulani, shine zai kawo zaman lafiyarmu Najeriya.
Kamar kowace ranar Asabar, za mu kawo muku shirin adawar lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Muna kuma da tafi da kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro, kafin mu kai ga gabatar muku da dukkanin waɗannan, sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An ji ƙarar harbe-harbe a daren jiya Juma'a a babban birnin Sudan. Duk da sabanta ayyana sanarwar tsagaita wuta da sojojin Sudan da kuma dakarun ƙasar na RSF da ke gwabza ƙazaman faɗa suka yi. Nan take dai babu ɓangaren da ya ce ƙala dangane da tayin da shugaban Kenya William Ruto ya yi na shiga tsakani don sasanta rikicin da ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da sanya dubban mazauna birnin Khartoum tserewa daga birnin. Sojojin Sudan da dakarun RSF dukansu sun sanar cewa za su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 daga jiya Juma'a don bukukuwan sallah bayan kammala azumin watan Ramadana mai alfarma. A halin da ake ciki a yau Asabar, rundunar sojan Sudan ta faɗi cewa tana ƙoƙarin ganin an kwashe jami'an diplomasiya na Amurka da Birtaniya da China da kuma Faransa daga ƙasar ta jiragen saman soja, yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa a babban birnin ƙasar ciki har da babbar tashar jiragen saman ƙasar. Rundunar sojan ta ce babban hafsan sojan ƙasar General Abdul Fattah Burhan ya tattauna da shugabannin ƙasashe daban-daban, inda ya buƙaci su kwace wato su kwashe 'yan ƙasarsu da jami'an diplomasiya daga Sudan. Ƙasashen waje sun yi ƙoƙarin kwashe 'yan ƙasarsu, amma abin ya ci tara saboda aikin na tattare da matuƙar haɗari, yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin sojojin Sudan da dakarun ƙasar na musamman na RSF a birnin Khartoum da kewaye ciki har da unguwannin jama'a. A bayanan da take bada kullum game da yakin Ukraine, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa Rasha na gwagwarmayar ci gaba da bada hujjar dalilin mamayar Ukraine. Hujjar kuwa ita ce mamayar ta Ukraine ta yi shige da abin da ya fara a tsohuwar tarayyar Soviet a lokacin yakin duniya na biyu. A farkon wannan watan, Rasha ta bada dalilin tsaro a matsayin makasudin soke faretin bikin tunawa da sojoji da sauran jami'ai da suka fafata a yakin duniya na biyu wanda ake yi a duk shekara. Ma'aikatar ta ce a zahiri ta yi hukumomin ƙasar sun damu sosai kan cewa yawan waɗanda za su halarci faretin zai nuna asarar rayukan da Rasha ta samu a baya-bayan nan. Wata hujjar da Rasha ta kuma bada ita ce akwai 'yan Nazi a Ukraine. Ko da yake a yanzu Yevgeny Prigozhin, wanda shine shugaban dakarun Wagner kuma abokin shugaban Rasha Vladimir Putin, ya fito ƙarara ya bayyana shakku akan kasancewar 'yan Nazi a Ukraine, abin da ya saba hujjar ta Rasha game da mamayar ƙasar a cewar ma'aikatar Birtaniya. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan da dan lokaci kalilan Maryam za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu, amma yanzu za mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. A yayin da ake shagulgulan sallar Idi bayan kammala azumin watan Ramadana, wasu shugabannin al'umma sun buƙaci haɗin kan addinai mabambanta a Najeriya gabanin rantsar da sabbin shugabannin da za su jara gamar mulkin ƙasar. Daga Minna a jihar Niger, Najeriya, ga rahoton da Nasiru Batsari ya haɗa mana.
Kokarin sake haɗa kan mabiya addinai daban-daban bayan kammala babban zaben Najeriya da ya gudana shine ya dauki hankalin wasu shugabannin al'umma a lokacin gudanar da jawaban bukukuwan karamar sallah na wannan shekara a jihar Niger, Najeriya. Shugabanni a matakai daban-daban dai a jihar Niger sun bayyana muhimmancin haɗin kai da haƙuri da juna da hakan ke da matuƙar tasiri wajen ɗorewar zaman lafiya ga ƙasa. Shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Izala a jihar Niger, Sheikh Aliyu Adarawa, ya ce duk da yake an samu bambanci a tsakanin mabiya addinai a lokacin siyasar da ta gabata, to babbar fata a yanzu ita ce samun canji na alheri.
Mun fito sabon wani launi na shugabancin wannan ƙasa, za mu shiga kuma wani sabo. To muna fata Allah subhanahu wataala ya yi mana canji na alheri.
To shi ma dai mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora, Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu, ya ce wajibi ne ga shugabanni su gina al'umma ta gari da za a yi alfahari da su ga ƙasa.
Ya zama wajibi kuma mu gina al'umma ta gari wacce kowa zai yi alfahari da ita ba tare da wani tashin hankali ko kuncin rayuwa ba.
A wannan gaba dai shugabannin siyasa da ke shirin barin gado na ci gaba da bayanai irin na bankwana. Gwamnan jihar Niger mai barin gado Alhaji Abubakar Sani Bello ya buƙaci al'ummar jihar Niger ne da su baiwa sabon gwamna mai zuwa haɗin kai.
Wannan shine sallah na ƙarshe da zan yi a matsayin gwamna. Ina fata shi sabon gwamna da zai shigo irin gudunmuwan da aka bani da haɗin kai da aka bani, ina roƙon mutanen Niger shi ma ba shi da haɗin kan a tashi da addu'a saboda ya samu sauƙi ga aikin da ke gaban shi.
To shi ma dai tsohon shugaban mulkin soja kuma shugaban kwamitin zaman lafiya a Najeriya, General Abdusalamu Abubakar, ya ce yana fata 'yan Najeriya za su baiwa sabuwar gwamnati mai zuwa haɗin kai.
An yi zaɓe an gama, ina kuma fata Najeriya za su taimaka ma gwamnati da za su shiga yin mulki.
Bayan jibga jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar Niger, an gudanar da sallar Idin cikin nasara a jihar mai fama da matsaloli irin na rashin tsaro a sassa daban-daban. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Minna a Najeriya.
Kan gaida Malam Nasiru Batsari. Masarar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Pakistan na shirin kai wani sabon farmakin soja da ake sa ran zai ayuna mayakan sa kai da ke arewa maso yammacin kasar, yayin da 'yan kabilar Pashtun da ke yankin suka ce har yanzu suna neman sanin dalilin hare-haren da sojoji suka kai a yankin a shekarar 2014 da 2017. Kwamitin tsaron kasar, wanda ya kunshi manyan shugabannin farar hula da na soja, bai bayyana lokacin da za a fara kai farmakin ba. A lokacin da yake sanar da matakin a farkon wannan watan, kwamitin ya bayyana farmakin a matsayin na yaƙi da mayakan sa kai a faɗin ƙasar domin daƙile ƙaruwar hare-haren da 'yan ƙungiyar Taliban ta Pakistan da wasu ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi ke kaiwa kan jami'an tsaro. Gwamnatin Pakistan ta ce hare-haren da aka kai a baya sun kawo raguwar hare-haren ta'addanci. Kodayake 'yan ƙungiyar al'umma na ƙabilar Pashtun da masu fafutukar wanzar da zaman lafiya sun ce matakin zai shafi waɗanda ba su ji ba su gani ba sosai. Shugaban Taliban ya faɗa a jiya Juma'a cewa ba zai bari ƙasashen waje su tsoma baki a harkokin gwamnatinsa ta Islama a Afghanistan ba, ko da me zai faru. Hibbatullah Akunzada ya yi magana da masu ibada a wani masallaci da ke kudancin birnin Kandahar a lokacin da aka fara bukukuwan sallah na kwanaki uku bayan da al'umma musulmi suka kammala azumin watan Ramadana. A Kwanza da ya yaba da gwamnatinsa da ya bayyana a matsayin mai bin tsarin shari'ar musulunci a Afghanistan bayan da 'yan Taliban suka kwace mulkin kasar a watan Agustan shekarar 2021. Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar kare muhalli ta duniya rana ce da aka ware domin faɗakar da al'ummar duniya akan mahimmancin kula da kuma kare muhalli. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani daga Lagos.
Ranar kare muhalli ta duniya rana ce da aka ware domin faɗakar da al'ummar duniya akan mahimmancin kula da kuma kare muhalli. Taken bikin na bana dai shine saka jari a duniya domin gobe, kuma an fara bikin ne bayan da wani dan majalisar dattawa daga jihar Wisconsin na ƙasar Amurka ya shirya gangami domin jawo hankalin gwamnati game da gurɓacewar muhalli a Amurka a shekarar 1970, abinda kuma ya kai ga kafa wata hukuma ta kare muhalli a kasar. Ya zuwa shekara ta 1990 kuwa kasashen duniya fiye da 140 ne suka rungumi shirin na wannan rana na 22 ga watan Afrilu domin faɗakar da jama'arsu game da wannan matsala ta muhalli bayan taruka akai-akai da ake gudanarwa a duk shekara domin kare muhallin. Sai dai kuma duk da wannan mataki da ake ɗauka, miliyan mutane ne ke fuskantar matsaloli da ke da alaka da muhalli, walau dai ta ambaliyar ruwa ko fari da asarin bishiyoyi da kuma sinadarai na dan adam masu gurbata muhalli ko ruwa ko kuma akan tudu, har ma dai da dabbobi da tsirrai, wato musamman ledoji da yanzu haka suka mamaye ko'ina. Professor Aisha Abdul-Qadir kwararra ce a fannin muhalli wanda ake magana akan irin wannan matsaloli.
The environmental challenges have continued to intensify humans of across the globe, and because of that there have been intensification of extreme weather events.
Tace ko shakka babu matsalar da ake fuskanta na gurbacewar muhalli na ci gaba da illa a duniya, abinda kuma ke haifar da sauyin yanayi a kullum. Don haka akwai buƙatar ɗaukar mataki na gaggawa kamar da muka gani na ambaliyar ruwa a ƙasashen Turai 2021. Wani kiyasi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa biliyoyin daloli da kuma dubban rayuka ne ake asara sakamakon matsalar mamaye yanayi a duk shekara. To anya jama'a ma sun san da wannan rana, ga dai abin da wani malami da na Kicibis da shi ya shaida mani.
Baba Sani, a'a ban san ma da wannan ranan ba sai yanzu da kake ga mana. Na ka ce muhalli, na so abin da ke nufi da muhalli saboda wato jeji da ake masu wannan suke ta ko ake ta saran jeji ga makiyaya kamar wuraren ya kusa karewa. Saboda haka wurin kiwo zai gagara domin gawayi da ake sare daji ya kusa karewa. Fulani sun tagayyara, kaga ina kawowa gingimu dace faɗace tsakanin da manoma. Gwamnatoci daga tarayya ai kokarin neman wurin kiwon Fulani shine zai kawo zaman lafiyar mu Najeriya.
To ko wani mataki ya kamata a dauka domin magance wannan matsala, garin yadda matsalar ta kici yawa? Sai Professor Aisha tace,
even ordinary citizens are aware that the climate have changed, and that's why we continue to create awareness so as to educate people to enhance their perception of problem.
Jama'a da yawa sun san da wannan matsala, manoma sun san akwai matsala, domin kuwa abincin da suke noma ya ragu. Don haka za mu ci gaba da wayar da kan jama'a domin ɗaukan matakin da ya dace. Yanzu dai a yanda hankalin duniya ya karkata zuwa faɗakarwa akan haɗarin da duniya ke fuskanta na gurɓacewar muhalli, fatan jama'a shine kawo ƙarshen wannan matsala cikin gaggawa. Taken bikin na bana dai shine saka jari a duniya domin gobe. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
An gaida Babangida Jibrin. Ta yanda ake ci gaba da kokarin shawo kan matsalar yara almajirai masu gararin ba akan tituna a sassan Najeriya daban-daban, wata kungiyar alarmomi a jihar Niger wato sun yi wata hubbasa domin ganin cewa an yi wa tufkar hanci. Har yanzu dai ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A yanzu haka dai masu ruwa da tsaki akan sha'anin ilimi na ci gaba da nemo bakin zaren da zai sa a samu nasarar shawo kan matsalar yawan bara daga yara ƙanana da sunan karatun allo a yankin arewacin Najeriya. Dama dai wannan matsala ta daɗe da zama ƙarfin ƙafa da shugabanni da hukumomi a matakai daban-daban ke neman sabbin hanyoyi na kawar da yara masu gararan ba a titina da sunan neman ilimi na Muhammadiya. Akan haka ne ma wata kungiyar alarmomi a jihar Niger da ake kira Hopfazu ta dauki matakin koyar da irin waɗannan yara sana'o'i irin na hannu domin samun daukar nauyin kansu a lokacin da suke karatun allon, al'amarin da zai taimaka matuka wajen rage yawan bara daga irin waɗannan yara. Kamar yadda shugaban kungiyar alarmomin da malaman tsangaya na jihar Niger, ambasada Abubakar Sadiq mai turare ya yi karin bayani.
A yanzu haka mun shirya kaya na yara sama da 300. Amman Allah suwa da kafin taron da zamu yi nan, muna sa ran zamu kara abin ya zamto jihar Niger gaba ɗaya, local government 25 gaba ki da mun zo mun ba su wannan abubuwa, tunda abubuwan ana bayarwa kuma ana yi kuma ana ganin ci gaba. Makarantar da aka ba guda biyu za ka san kai biyar yanzu nan. Kuma muna sa ran irin wannan iyaye su ma in za su kawo yara makaranta su duba irin wannan dan sana'a da ba zai hana karatu ba, su rika hado yaran da shi suna kawo.
To wannan dai wata tsohuwar al'ada ce a yankin arewacin Najeriya, da a yanzu haka wasu gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya ke kokarin kawar da ita ko ta wani hali. To amma shugaban kungiyar alarmomin da masu makarantun tsangayar a jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya, Sheikh Musa Adamu Hadeja, yace idan hukumomi suka ba su goyon baya kuma suka bi su sannu a hankali, za su magance wannan matsala da kansu.
Kamar yadda muka saba a can baya, dama yaro zai zanna a wurin malamin shi, akwai lokacin karatu, akwai lokacin da zai shiga unguwa lungu-lungu neman abinci, saboda a matsayin malamin ba zai iya ci da su ba. Sannan kuma a gwamnatance halin da ake ciki, gwamnati ma ta kau da kai akan wannan tsari. Mu kuma ya zama mana gado mun saba da shi, to raba mu da shi fa, sai an mana adalci, an yi mana hakuri, an bi mu a hankali, mu a goya mana baya don mu samu kan abu.
Ko baya ga wannan ma, matakin bankin duniya na bullo da shirin bada ilimi ga kowa da ake kira BESDA, da a yanzu haka ake amfani da shi a wasu jihohi 17 na yankin arewacin Najeriya, ciki har da jihar Niger, ya kawo gudunmuwa sosai wajen rage yara masu yawan bara a tituna. Alhaji Sa'idu Ibrahim shine shugaban hukumar bada ilimi bai daya a jihar Niger, yayi bayani akan ci gaban da aka samu a ƙarƙashin wannan shiri a jihar Niger.
To shirin BESDA dai World Bank ne ta kawo shi a Najeriya, jihohi 17 cike da jihar Niger. Ana so yara da ba su makaranta ne a ga an dawo da su cikin makaranta. To mu a jihar Niger akwai bangare guda biyu, mata waɗanda ko dai sun shiga makaranta su fita kafin su ƙarasa ko kuma ma ba a saka su ba, sai kuma waɗanda ke makarantu na tsangaya waɗanda yake ba a yin boko a ciki. To waɗannan su ne bangare guda biyu. To daga lokacin da aka yi BESDA zuwa yanzu, an yi ƙoƙarin dawo da mutum 224,000 da 879 makaranta
dalibai kenan yara
da aka dawo da su, suka dawo suka shiga makaranta ba dalibai waɗanda yake da ko dai ba a saka ba, kuma sun bari gaba daya an dawo da su. Kuma wani abin murna shine an je su mutanen World Bank sun zo daga America, an yi taro a sati da ya gabata, akwai yaran jihar Niger da aka je da su, akwai wanda aka je da su daga tsangayan gidan Shehu Nafi'u nan na Mina Soke Kahuta, ba su taɓa shiga makaranta ba, ga suna karatu, an gwada sun yi karatu a gaban jama'a kuma ba su taɓa zuwa makaranta ba. Kenan akan wannan program da aka yi na BESDA, anan suka koyi karatu din irin na zamani.
Yanzu mene ne shirin ku na gaba akan shi wannan BESDA?
To shiri na gaba shine yanzu haka nake maka magana, a yau in Allah ya yarda da ni da abokan aiki na ma'aikata kusan guda 10 za mu yi tafiya zuwa ƙasar Morocco. Za mu je mu duba tsarin da ƙasar Morocco suka yi na ganin makarantunsu na tsangaya yadda suka shigar da ilimin zamani a ciki.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna ko wannan mataki na ita wannan kungiya ta alarmomi da malaman tsangayar za ta yi tasiri wajen shawo kan lamarin wannan matsala ta yawan barace-baracen ƙananan yaran. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kan gaida na Batsari, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
A dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai shiga jamhuriyar Kamaru ne inda anan ma akan samu yawan hatsarin da ke sanadiyar asarar rayuka da dama akan hanyoyin kasar. Duk da yadda ake kare yin kafe na rigakafi da kuma kiyaye hadarin akan tituna da ke zama ɗaya daga cikin ababen da ke haddasa mace-mace a ƙasar Kamaru, kamar yadda a shekarar 2021 zuwa 2022 mutane da dama suka kwanta dama akan titunan ƙasar, an samu mace-macen mutane da suka kai kimanin 3,000, kana wasu da dama sun jikata. Sannan an yi asarar makudan kuɗaɗe da suka kai kuɗin sefa biliyan 200. Wakilin sashen Hausa a birnin Duwala, Maimunatu Sadu, ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Mummunar haɗari ya afku ne ranar Juma'a da ta gabata a garin Muluwe da ke kusa da Mutengene a yankin Fako a jihar Kudu maso yammacin Kamaru kan hanyar Boya, babban birnin yankin. Wata ƙaramar motar fasinja da ke jigilar yaran makarantar Lycée Technique Dumbi ta yi tahomgama da babban motar mai ɗiban yashi da ya sanadiyar mutuwar 'yan makarantar 11 da direban wannan ƙaramar motar. Sama da mutane sun ji rauni. Ministan sufuri na ƙasar Kamaru, Ernest Masena Ngalabibe, ya yi allawa dai dangane da yawaitan haɗarurruka a kan titunan Kamaru, inda ya ɗau tsauraran matakai kamar haka. Wasanni sun ƙare, ba mu son kuma yawan mace-mace. Mun ɗau tsauraran matakai kan wasu motocin fasinja, wasu direbobin, ta yadda za a janye musu lasisin tukinsu da zai iya ɗau watanni 6 zuwa shekara guda. Haka zalika manyan motocin tumba da na ibar yashi masu haddasa ɗaruruka kan titunanmu. Beauclair Gakam, ɗaya daga cikin manyan mambobin ƙungiyar ƙwadago ta ɓangaren sufuri, ya yi bayani kamar haka.
L'administration à elle seule ne peut pas résoudre.
Gwamnati ba za ta iya tafiyar da matsalolin haɗaruruka ita kaɗai ba, shaida haɗin gwiwar ƙwararrun ƙungiyoyin ƙwadago.
Qui sont supposés être des syndicalistes avisés.
Alphonse Aïssi Abena, shugaban cibiyar masu saye da sayarwa ta ƙasar Kamaru, to ya yaba wa ministan sufurin.
Ministre a été ferme et nous l'encourageons dans cette initiative.
Minista ya tsaya tsayin daka kan wannan lamarin, kuma muna ƙarfafa masa gwiwa kan wannan shirin don kar da a sake mutuwa a titunanmu. Ya isa haka, kamfanonin motocin fasinja ko masu dako ko masu ɗibar tsakuwa ko yashi da babbar motar tumba har da ƙananan motoci su kasance masu mai da hankali da samun natsuwa akan hanyoyinmu da yin hatara don kare rayuka.
Avis de grumier soit véritablement responsable sur nos routes afin de préserver des vies humaines.
Alhaji Ibrahim, direbar babbar mota, ya yabawa minista amma kuma ya koka dangane da rashin hanyoyi.
Minista matakan da ya dauka matakai ne masu kyau kwarai da gaske, saboda ai wannan sabbi da kare wadansu abubuwan da suke faruwa, kin ga wadansu direbobin suna daukan fasinja su yi lodi fiye da yadda ake so, saboda samu wani amfanin su bayan irin lodin da aka yi musu a tasha. Hakan kuma sai a je a samu wadansu tsatsari, to kin ga haka bai yi ba. Kuma fasinja masu kansu sa'i suna da matsalolin su suke zama dalilin wannan hali, saboda keke ka fasinja sun tsaya hanya suna roko don Allah dauke mu, wane ne idan ka wuce kaga za mu sabu wani zaka wuce shi su dauki wani lokaci tukuna wani motan yazo kaga wannan kai kokarin taimako ne kuma ga haka faru. Kuma wata sa'i kuma sai ka dauki haka wadansu direbobin su ne sanadiya, sai su je su shaye-shaye cikin arna, su je su shaye-shayen su, sun kuma zo su dauki mutane su suka fasinja su filodi, haka faru. To ni a wannan matakin game da direbobin da ɗaukan fasinja, ina gani a matsayina na mai jan mota da abin nan, na gani kamar ya dace. To amma kafin haka ya kasance ya an so sabili da idan kika duba hatsarin mota da suke faruwa a kan titi a cikin ana samu a kashi 100 zaki samu kashi kusan 50 sanadiyan hatsari hanya ne domin bamu da hanyoyi nan gaskiya kamar a fada ta bamu da hanyoyi na kwarai wanda je samu mu tafiya da mota yanda muke so kina tafiya ta zaki bab moto ta kado da mai tsakiyar hanya kin nemi kaucewa wannan shi ma nemi kaucewa shi ma nan mai zuwa shi ma nemi kaucewa sai ku zo ku hadu sai ku taho ku gama kin gani haka na faruwa wanda sai ido ga su ne iri-iri to amma kafin matakafin da minista yayi abin ne an so a samu hanya a gyara hanyoyi su yake wannan game da motan fasu to maganar motan tun ba kuma ake makin san bai dace ma aini magana ma bai dace ma ministan ba ya dauki mota ya dauki passenger ba
to bari mu jaba malamai burki anan daga nan ne kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ita wakilin tamu Maimunatu Sadu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Jumbe Hamza da ya hada mana sautin shirin Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
madalla yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta email Sakon Shehu Adamuru Jau shine na farko a yau yace ina yi wa daukacin ƴan uwa musulmin duniya barka da sallah ubangiji Allah ya nuna mana na shekaru aru masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lumana amin sako na gaba kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani dama in mika sakon barka da sallah ga daukacin al'ummar musulmin duniya baki daya Allah ka sa mun yi aiki karbabbe cikin watan Ramadana da muka yi bankwana da shi Allah ka sa mun yi dace a daren nan mai tarin falala da albarka wato daren Lailatul Qadr amin summa amin sako daga Isuhu Idilin Faki jihar Kaduna sai sako na gaba wanda yake cewa ina jajintawa ƴan jihar Taraba saboda rasuwar dan majalisa mai wakiltar Jalingo Yoro da Zain Ismaila mai hanci Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa mutuwa ta zanto hutu a gare shi sako daga Ali Rabkana Gashuwa wannan sakon kuma ya fara da sallama sannan yace VOA Hausa muna fatan kowa yayi sallah lafiya mu a yau muna jinjinawa mai girma shugaba Bazoum na kasar mu Niger bisa kokarin da yake yi na aikin kasa fatan Allah ya taimaka amin summa amin sakon Sani Muhammad Chindu unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ne na gaba yace salam VOA Hausa ina ce al'ummar musulman duniya murnar kammala azumin watan Ramadana lafiya da fatan zamu yi bukukuwan sallah lafiya daga karshe nake addu'ar Allah ya amshi ibadun mu amin summa amin sako na gaba na haɗin gwiwa ne suka ce assalamu alaikum VOA Hausa zamu yi amfani da damar da kuke bamu dan taya ƴan uwa al'ummar musulmin duniya murnar yin karamar sallah lafiya da fatan kowa ya sha ruwa lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya kawo mana ci gaba a kasar mu Najeriya sako daga Yakubu mai asifa da raka da Sanusi Madate da mamman Sani Dauda da yaro Buniya garin Malam jihar da Magaram sakon mu na karshe a yau shi ma haɗin gwiwa ne kuma baki ɗaya suka ce muna wa ma'aikatan VOA Hausa barka da sallah karama da fatan dai an yi sallah ku cikin koshin lafiya Allah ya sa a yi shagulgulan bikin sallah lafiya Allah kuma ya karbi dukkanin ibadun mu sannan muna ta al'ummar musulmai a sassan duniya baki ɗaya murnar zagayowar sallar Idul Fitr da fatan Allah ya karbi ibadun mu kana ya maimaita mana na baɗin balada sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja da Abdullatif Tanko na Yashi Lakwaja dukkanin su a jihar Kogin Najeriya.
To sai mana afuwa bisa rashin domin rashin karkarancin lokaci ba za mu kawo muku labarai a takaice ba. Kuma da haka ne za mu karkara shirin namu na ranar yau Asabar zuwa can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad za mu dawo da shirin mu na dare wato karfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Kafin mu yi sallama da ku muna mika sakon fatan alheri ga Malam Yahaya Mustafa na Kaduna Polytechnic wanda mai martaba Itsunufe ya nada sarautar sarkin maskan nufi ranar 24 ga wannan wata Allah ya ja zamani. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer Baba wato Daddy Balawi da engineer mu Patrick Deyani Aisha Mu'azu nake muku fatar alheri. Ma'assalam.